him, you didn't pa. Oh, you matasin a ten tapa tapa.
Oh, you
amishin for you matasa kadipapa.
Oh, you, baba.
Marhaban dalali.
Wajin wa kai ta je.
nono ko gidan fulani
marabin dalale
kana da miki a kaza mai tsawon tunani
marabin dalale
kanga dike tare ka saba ku buguwa ba
marabin dalale
na gode
baba shirri arke ka ci maganin ido ba
da kaje tambira allo bangaren sarakaiya
marabin dalale
kun ka ji jiniya sai gwamna ina nufin kai
marabin dalale
wanda duk yake bin rayin kai aikin kai
marabin dalale
kanka mai farin shiri ne ba mai bakin shiri ba
marabin dalale
bandira wa bahuri
baba shirri arke ka ci maganin ido ba
kai nan sada dan kai gaskiya kaza ba
marabin dalale
masu hasada mun gane su si jafa ba
marabin dalale
duk gargashi ya dau nauyi taimako yake man
marabin dalale
angon amina baban sirkai ya bai gaza ba
marabin dalale
bandira wa ba
baba shirri arke ka ci maganin ido ba
idan ta hausa kan duje muna ya ba magogo
marabin dalale
dai da gogo ma a tar gwamna tana da ungo
marabin dalale
haje a bala
marabin dalale
kina balaraba ita ma ba wuce take ha
marabin dalale
bandira wa ba
baba shirri arke ka ci maganin ido ba
dilana kai da eji yan gurzana wake ra
marabin dalale
an rayu gurza mai imani na garke kenan
marabin dalale marabin dalale
kuma man su mai ado ba hoda rikai yake nan
marabin dalale.
Charlie.